طيب تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكافي مفارة تفسيري gawani bayani da malam Yakubu Adamu zai yi. Faddar.
Allah ya kawo lokacin da masallacin nan ya dauka ya kara dauka, ya tashi daga wurin ibada da taimakon mutane, ya koma wurin ibada da gina mutane, wannan yini kuma da duniya da lahira. To akwai kungiya da aka kafa, Sheikh Abubakar Mahmud Bumi Foundation, wanda ita wannan kungiya an asasa ta ne domin ta zo ta riƙa kawo ayyukan alheri, abubuwan da ya kamata wanda zai kara ɗaukaka masallacin nan da duk mutanen da suke da alaƙa da wannan masallaci. To akwai program da aka jera da yawa cikin wannan shekara. Na farko dai abin da muka fara yi shi ne muka bibiyi hidimar yara sana'a. Shi mutum maganar talauci ɗin nan da muke muna maganar talauci ɗin nan babu maganin talauci sai sana'a. In ba sana'a ba, duk wani abin da kai ka zanna talauci ba zai zama kai ba. Saboda haka sai muka bibiyi yara, muka bibi kuma suwaye mafautan masallaci. Mafautan masallaci da unguwar sarki, da unguwar kanawa, da badarawa, da unguwar shanu. Sai muka bibi yara, muka ɗauki yara daga cikin waɗannan unguwanni, muka fara yi musu training na kan sana'a. Akwai bambancin training ɗin da muka yi musu. Iya sana'a daban, tafiyar da sana'a daban. Saboda kana iya sana'a ka iya komi ka iya kira komi, amma baka idan baka san yadda ake tafiyar da sana'a ba, ba ka zuwa koyi. Bankin duniya da sauran mutane an yi bincike an ga duk ƙananan masana'o'i, duk wanda ya fara tafiya ilimi da kirkin wuce shekara ɗaya da rabi za ka samu shi. To shi ne muka fara tattaro waɗannan yara daga waɗannan ungumi guda 50. Guda 50 muka ƙayyada, amma sai ga shi mutum 70 suka zo. To wannan ya yi nuna wato su ma yara suna sha'awar irin wannan abu. Hali ne ke wasu samu ba. To alhamdulillah da wannan foundation da wannan masallaci ya ba waɗannan mutane yara hali ba ma su kaɗai ba, da duk wanda suke tare da alaƙa da wannan masallaci za a ce muka musu. Mu fara wannan program kamar yadda muka ce ma yara. Bayan wannan za mu ɗauki kuma da 'yan adeji da malamai masu wa'azi, su ne next group su ma za mu yi musu. Bayan yi wannan kuma za mu ɗauki mata su ma mu yi musu. To daga nan akwai program da yawa da yawa da aka shirya, wanda foundation ɗin nan ya shirya, wanda bayan Allah suka zo suna financing za a yi waɗannan abubuwa. To kamar yadda aka ce wannan training ya ƙare, yau ne za a ba da certificate a wannan suka yi kuma za su dace. Na farko wanda za a fara ba certificate matashi ne, shi ne matashi number one limamin masallacin nan, shi ne matashi number one, shi ne ɗalibi na farko wanda za a fara ba certificate.
To ma sha Allah ya fara fitar wanda
the Economic Support Foundation, one of the in collaboration with Sheikh Al-Bukhari Gunis of the Benomas Foundation, Sumaka Wanda Shahada, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear Muslim brothers and sisters and listeners, the verses of the Quran today are going to emphasize the need of holding fast to the Book of Allah and also studying it and working according to its own prescriptions. Today Allah told us He had to force the Jews to hold the Torah by sending a big mountain over their head, thinking that it's going to fall on them, and they were instructed to hold the book with all the power they have and study it so that they can get deliverance. This is an lesson for us. We have the book, so we don't need a mountain to be on top of us. We have to study this book seriously and work according to the demands of the book. Also Allah, in the verses that will come, He will tell us that we have a pledge. Since we are in the lines of our forefathers, we took a pledge with Allah that He is going to be our Lord, and we are not going to hold any Lord beside Him. And this pledge was made by every single soul, so that we don't have any argument in front of Allah on the last day. We won't have chance to tell Allah that we just follow our forefathers who are astray, who are worshipping other than Allah. We don't have that chance to an argument to say that we are following our parents, because every single soul in front of Allah made that pledge. And this is how Allah explained in detail His verses, so that people will return back to Him. And also Allah will tell us about a person who is given knowledge of the book, and yet he didn't walk with them. He withdraws himself from the verses, and the Satan became his disciple and follower. Instead of people to be following Shaitan, this man, because of his position, being learned, the Shaitan will make him the Imam and he will follow him. And this is how Allah make those people who go astray. If Allah has wished, with those verses and knowledge he had, Allah will have made him great on earth. But no way. He decided to withdraw himself from the verses of Allah and the science of Allah. So Allah made him. Example of him is like a dog who is always panting when he's in the heat. Whether you drive him away or leave him, he's always panting. And Allah said we should give this story so that people will think about it. This is an example for people to think about. We pray to Allah to guide us the right path and to show us the way to Him without much duress or punishment on us. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah ya Qawmu. Wato biyar ga watan Ramadan shekara 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke 21 ga watan Mayu shekara 2018 shekara ta miladiya. To kafin mu fara tafsiri, akwai wani bawan Allah ya komando Yunus Anas ya kawo kuɗi naira 150,000 domin a ba kwamitin masu musulunta. Allah ya saka mishi da alheri. Sannan kuma ga hijabai guda 20 suma aba masu musulunta daga Dr. Hanafi Musa Turakin Moriki. Allah ya saka mishi da alheri. Ga wata Hajiya Binta Lawal a Shaka ta ba da naira 2,000 aba marayu. Allah ya saka mata da alheri gaba daya. To yau ayar da za a karanta tana da nasaba da wadda ayar da muka karanta jiya. Jiya dai Allah na gaya mana wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudiu ajran muslihin, wayannan masu riko da littafi sannan kuma suka tsayar da sallah cewa Allah bai tozartar da ayyukan masu kyautatawa masu gyarawa. Malam yace wa fihi tanbih, to wannan fa akwai fadakarwa lahum ala anna man yamsuku aw yumsuku bil kitabi, duk wanda ke riko da littafi kama huwa kaman yanda shi littafin yake duna tahrifin, ba tare da karkatar da wannan littafi ba. Wa yuqimu salat, kuma ya tsayar da sallah, fa huwa al muslih, shine mai gyara. In mutun na son ya samu daraja, ya zama cikin wanda Allah ya ce shine masu gyara, masu kyautata, to akwai abu ya rike littafin Allah da abin da yake ciki, sannan kuma ya tsayar da sallah. Wani abu, wayannan abubuwan biyu su ne ainihin zikiri na sunna wanda Allah ke karba. Yumsikuna bil kitabi, shi littafin nan, wannan littafin nan shine zikiri, Qur'ani nan. Sannan sallan nan zikiri ce, kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallah tana hana me? Alfasha da me? Da munkar. Wala zikrullah, amma zikirin Allah da ke cikin sallah duk ya fi girma. Shi ne tafsirin abu. Ba ana nufin wala zikrullah wai a sa wani kyalle ana ihu ba, ba shi ba ne. A'a, zikirin da ke cikin sallah, wa aqimis salata li zikiri, ita sallan kanta zikiri ce. Karatun Qur'ani kanshi me? Zikiri ne. To wanda ya rike wayannan zikiri, zikirin littafin Allah da zafin sallah, to lalle yana cikin masu gaskiya. Kun ga ahlul bid'a abinda suka yi, sai suka kokarin dauke mutane daga wayannan, domin ka tara mutane kamar yanzu taron nan da muka yi dinnan maimakon mu karanta littafin Allah mu fahimce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum arrahma wa haffathum almalaika wa dhakarahu Allahu man indahu ga wani na karanta qur'ani wani na bayyanawa yata darasunahu bainahu sakina zata sauko rahma zata lullube mu duka mala'iku za su da fukafukin su su kare mu sannan kuma Allah zai ambace mu wurin wanda suke wurin mala'iku wanda suke wurin Allah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu domin duk lokacin da kuka tsaya kan aya daya ta littafin Allah sai rahama ta sauko sai sakina ta sauko to a'a sai ake sa dauki mutane daga wannan sai a dauko musu wani abu mutane su taru kawai suna la ilaha illallah ko ba ku gani su ba ku sai yi ku gani da su dana ina to ina ilimi an dauke su daga sunna an sa su kan bid'a su dinga yin wannan abin mutane cikin jahilci ba hana ka sai la ilaha illallah ba hana ka sai subhanallah ba amma ka yi shi bi muqtadal hal inda bukata yake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya samu cikin daya daga cikin matan shi Juwairiya da safe ta yi sallar asuba sai ta fito da duwa ta saka tana subhanallah 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 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji aiki sha'anin shi ya dawo daidai duha awoyi bayan ya dawo ya same ta nan wurin da take zaune ta kina nan wurin zaune tun asuban nan tace tana nan tana tasbihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fadi kalmomi guda hudu da an hada wayannan hudu da sun yi nauyin abin da kike ta yi me subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sokin al'amari duk abin da kake yi in kaga abu mamaki subhanallah in kaga wani abu a'udhu billah wannan zikiri ne zama a bakin ka rafa kullun harshen ka akwai ambaton Allah ba wai zaka zo na bane ka tara mutane ana la ilaha illallah da ku yi wannan gara kun sa qul huwallahu ahad kuna fassara ta me Allahu samad wal as me wal as Allah na rantsuwa da zamani bayani iri-iri qur'ani saboda haka muna da majalis na tilawan qur'ani majalis na tafsirin qur'ani amma musulmi ba su da majalis na zikiri wannan bid'a ce ɗan sufiya suka kawo shi to kuma za ku ga wani bambancin abu Allah ya ce masu riƙe littafin Allah mun ce ba riƙe shi ba kawai karanta shi ko bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun abinda kuke koyarwa a karanta in ɗayan biyu ko kana koyo ko kana karantarwa babu wani ba nan da zaka ce wai ka gaji da littafin Allah ko kai duka a'a ɗayan biyu to lokacin da ake karatun Qur'ani ana samun fa'ida ana samun ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awwal mufassir in an saukar da ayoyi sahabbai suka ce babu wuce aya goma sai mun koya wurin manzo tafsirin ta da ma'anarta da aikin ta da komai wato yana da majalis da yake koya musu tafsiri saboda haka wannan aikin da muke yi haqiqa haqiqa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sabita bil kitabi wa sunna da kuma ijma'in malamai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Malik ya samu malamai irin su Rabi'a ar-Ra'i yakan je ya ji fiqhu akwai majalis na Qur'ani akwai majalis na ilimi amma babu wani majlisi a wannan lokacin wai ga jama'a sun taru sai la ilaha illallah suna abun ma ya kai su har tsalle ake yi wannan bid'a ce wannan ayar da Allah ya nuna mana nan yace inna la nudiyu ajral muslihin wannan ishara ne a ce wanda rike littafin Allah kuma ya rike sallah domin duk zikirin da zaka yi duka bai kai sallah ba domin ita kanta zikiri ce to in ka zama haka sai ka zama muslih ne kyautatawa ne gyarawa ka zama salihi to amma su en can da suka dauko mutane maimakon ayi karatun ilimi
akwai yawan mutane addini alwala da sauransu suka ce ka zo kai zikiri wannan zikirin tarbiyya ake maka in ka karanta littafin Allah kuma kai sallah Allah na cewa zaka zama muslih zaka zama wanda suke shiryayyu masu shiryarwa gayan Allah ka zama bawan Allah mai shiryuwa mai shiryarwa shine gayar Allah da yace ka rike littafin shi kuma kai sallah to su wancan da suka kawo zikirin suka kore wannan me gayar su wai kai tarbiyya wannan tarbiyyar da suke yi wai suna so su dora ka tarbiyya har kai ka zama wani abu da ake kira arif arif ana so kai wata tarbiyya kana tsallakewa har ka zama kai da ubangiji ba a san waye Allah ba ba a san waye bawa ba su suka faɗa da bakin su ba ƙarya muke musu ba shine hadafin shi yasa irin wannan hauka ba ta iya wanzuwa sai irin ƙasashenmu don talauci da jahilci da rashin sanin addini mutane za su tsammani zikiri suke to ba zikiri ba ne ba shi ne ake nufi cikin Qur'ani ba kaji aka yi wa Allah kuma kaji aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanzu suna tsalle za ku gansu tsoho da rawani yana tsalle cikin masallaci wai shi yana zikiri duk wannan bid'a ce ba ta isar da mutum zuwa Allah kuma ba ta mai da kai kamar yadda suka ce sai dai ka girma ka yi wayo kai ma ka iya dibarin yodaran na baya muridin baya da abin da suke cewa in ka kai wannan marhala ka a tambaye ka abin da kake yi domin za ka iya komai duk abin da ka yi yana da ta'wili saboda haka duk fasikancin duniya za ka iya yi in an tambaye ka ce akwai ta'wili ba ku sani ba ne don ba ku kai wannan marhala ba hanya ne ta shaitan Allah ya shirya da mu to malai ce wabi munasabatul hadith anil mithaq to da magana ta zo daidai da wannan alkawali yushiru siyaqi ila zarfi alladhi kana qad akhadha alayhi fihi nan wato magana an koro ta yanda zai nuna muna zarafi wato lokaci ko ko yanayin da aka dauki wannan mita wannan alkawali fa huwa mita la yunsa wani mitaqi ne aka dauka wurin Allah wanda yake ba a manta da shi li'anna akhadahu fi zarfin la yunsa da man dauke shi a yini a koko a yanayi yanda ba a mancewa wato ahlul kitab Allah ya karbe daga wurin su wani mitaqi cewa za su bayyana wannan littafin nan za su bayyana wannan littafi na na ne yake a littafin ne bil munasabat aya ta nawa ce 171 ko aya ta kai wato wani zarafi ne aka sa bani Isra'il shine Allah ya ce wa iz koko was'alhum an dhikril mithaq iz hina nataqana aljabala qala'nahu wa rafa'nahu min aslihi wato katuna wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katuna koko ka ambata was'alhum kuma ka tambaye su game da wannan alkawali da suka dauka wurin Allah iz a lokacin da nataqana aljabala lokacin da muka daukaka wato muka ciro dutse muka katon dutse muka dora a kan su rafa'nahu qala'nahu muka fisgo shi ko muka dora shi a kan su min aslihi daga wato asalin shi fawqahum ka'annahu dhullatin muka dora shi a kan su kaman dai yana rufi a kan su saqifa wa hiya kullu ma adallaka adhulla shine duk abin da ya zama maka rufi a sama wa dhannu alyahud aykanu wato sai yahudawa suka tabbatar cewa wannan dutsen da Allah ya dora a saman su zai fado musu annahu waqi'un bihim yani saqitun alaihim bi'adillahi ya wanda Allah ya musu wa'adi da wannan abu bi qu'i alaihim cewa wannan dutsen da Allah ya dora a saman su zai fado a kansu allan yaqbalu illan yaqbalu ahkam at-taurati in basu yi aiki ko basu yarda da hukuncin da suke sun taura ba wa kanu abawha alhali sun kasance suna karanta taura amma ba su yadda su yi aiki da abin da ke cikinta ba li thiqalihim li thiqaliha alaihim domin hukuncin taura su yi nauri a kansu فسجد كل واحد منهم على حده الايسر saboda haka da suka zo sujada da yake dutse na saman su sai kowannen su sai yayi sujada akan wato kuncin shi na hagu waja'ala yanzuru bi'ainihi al-yumna ila al-jabal kuma ya leka wato da idon shi na dama tunda kuncin shi na hagu yana kasa sai karkata yana kallon dutse na sama shi yana cikin halin sujada kenan waja'ala yanzuru bi'ainihi al-yumna ila al-jabal خوفا ان يسقط عليهم سنا واسو تورن kada wannan dutse ya faɗo musu walizalika la yasjudu yahudi illa ala shaqqi wujuhihim al-yusra dan haka ne yahuda in za su sujada sai su farkata su yi shi akan wato fuska su gefe ta hagu domin sun saba da haka cewa ta haka ne suka karbi taura wa qulna lahum sai Allah ya ce sai muka ce musu khudhu ma atainakum min quwwa lokacin da Allah ya dora wannan dutse a saman su yace khudhu ma atainakum bi quwwa ku rike abin nan da aka ba ku wato at-taura bi quwwatin bi jiddin wa ijtihadin da ƙarfi ku rike shi da gaske da kuma kokari na fahimtar shi wazkuru ma fi kuma ku abaci koko ku tuno da abin da ke cikin shi fil mithaqi wal kitabi bil amali bi kuma ku ambaci abin da ke cikin shi koko ku yi aiki da abin da ke cikin shi cikin wannan alkawali wal kitabi da littafin nan bil amali bi da aiki da shi wato abinda Allah yake so a yi da littafi in ya ba mutane ahlul kitab shine su yi aiki da shi ba kawai ayi tilawa ba a tashi amma a karanta a ji to yahudawa sai da Allah ya dora dutse a saman su suna ganin kaman zai fado musu Allah ya sa Musa alaihi salam ya umurce su cewa khudhu ma atainakum bi quwwatin ku riƙe abin nan da aka ba ku da ƙarfi ga dutse a sama in sun kibi dutse ya fado musu to ta haka ne Allah ya sa su kai dan aiki da abin da yake na cikin littafin nan la'allakum tattaqun tsammanin za ku yi takwa ai la'alla qulubukum takhsha tsammanin cewa wato zukatanku za ta ji tsoro wa tattaqi kuma ta yi takwa ko wa tadhallu masulatan billah kuma zukatanku zama tana rataye da duk abin da Allah ya umurni da shi tarqubuhu kuna kuma kula da abinda Allah ya ce wala tansahu ba za ku mance da shi ba wato hanya ce ta tuna Allah fa min huna yu'rafu anna al-haqiqata al-iman daga nan za a san cewa hakikanin imani fa la tahsulu illa bi akhdhi al-kitabi baka samu hakikanin imani sai ka rike littafi bil quwwati da ƙarfi wal jiddi da kuma dogewa da kokari wa huwa taqwa shine tsoron Allah allati taqi sahibuha min azabi Allah wadda take kare me wannan taqwa daga azabin Allah ad-dunyawiyya wal ukhrawi ad-dunyawi wal ukhrawi azabul lahi ad-dunyawi wal ukhrawi azabu Allah ta duniya da ta lahira wannan kun ga an ba mu wato makullin in muna so Allah ya dauke muna azaba a duniya da lahira shine mu rike littafin nan da ƙarfi khudul kitaba bi quwwa a rike littafin nan da ƙarfi bi jiddin da gaske kuma ba da wasa ba a bude shi a gani me yace ake so ayi ayi duk mutanen da suka yarda duk abinda littafin ne yace ayi za su yi shi to zaka ga Allah ya yaye musu duka bala'in su amma wanda yace a'a shi ga wani abu da zai bi ba littafin Allah ba ga wayansu dokoki da zai yi ba dokokin Allah ba to wannan yana cikin azaba da musiba duniya kuma da lahira shine al-mala yace wa bi munasabati dhikril mithaq ala bani isra'il yadhkuru al-mithaq al-akbar alladhi akhadahu Allah ala jami'i bani adam to da aka zo wannan munasaba koko yayi dacewa da ambaton wannan alkawali da bani isra'il suka dauka wurin Allah cewa za su yi da taura yanzu kuma lokaci yayi a bayyana wani alkawali babba al-akbar wanda ya fi duk girma wanda Allah ya karbe shi daga dukkan bani adam domin me hatta la taqulu al-ummatu al-muslima anna al-mithaq inma ukhidha ala bani isra'il domin wannan al-umma ta musulunci ba ta he ta musulmai ranar tashin kiyama za ce Allah ka karbi mithaq ka karbi alkawali ne daga bani isra'il mu ba karba daga gare mu dan kada a ce haka انما اخذ على بني اسرائيل فقد شيء ولا لي بني اسرائيل كو اكو توكي ونن القولي لا بل هو على جميع بني آدم وأن الكولي أكن دكان أن أدم ني ومثاق بني إسرائيل تذكير للأول والكلمة الشهادة التي يقولها المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مثاق يذكره بالمثاق الأول وإلى ذلك أشار بقوله تعالى وتدعى لنا أن نقال ما بياننا bamu da wani uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama ce Allah ai abin da aka yi wannan dutse da ka dauka akan bani Isra'il ne kuma su ne kace su rike wannan littafin da karfi domin su takwa mu ba kan mu bane a'a sai Allah ya zo mana da aya wadda za ta nuna a'a dukkan bani Adam ne Allah ya dauki alkawali akan su da mu a ciki shine Allah zai muna bayani wannan misafi ne Allah ya ce was'alhum kuma ka tambaye su wato lokacin da akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim lokacin da Allah ya riki alkawali daga ƴaƴan Adam min zuhurihim daga bayan su yani badal istimal mimma qablahu bi i'adati al-jar zurriyatuhum wato daga cikin zurriyar su bayan akhraja ba'duhum min sulbi adam naslan ba'da naslin domin Allah ya fitar da bani Adam daga tsatson annabi daga tsatson annabi Adam wato daga wannan tsatson a fitar da wannan har zuwa wannan al'umma da ka gani ta bani Adam dukkan asali daga tsatson annabi Ibrahim annabi Adam ne kanahfin ko ma yata walladuna kamar yanda suke haihuwa to haka Allah ya karbi wannan alkawali akan dukkan bani Adam kazzar wato lokacin muna kanana kazzar azzar shine in an tara abu sai ya kai dubu sannan za iya maganin shi karancin zar kenan bi nu'man wato wadin bi jambi arafa wato wannan alkawalin an karbe shi ne daga tsatson mutane wato daga tsatson annabi adam a wani wadi wani kurarrafi wanda yake kusa da arafa a gefen arafa ana kiran shi wadi nu'man au koko aka ce fil janna lokacin da aka halitta adam a cikin aljanna yawma arafati ranan arafa ونصب دلائل على ربوبيته وركب فيه معقلا تنن ان لوكشن ده ادم ne yake aljanna wato abinda da yake nunawa Allah ya halitta arwah rayukan mutane ran ba jikin ba tun lokacin da ya halitta adam ya halitta rayukan bani adam iyaka wanda za su zo duniya ba wanda zai karu ba wanda zai rayu kuma wannan rayukan nan ne Allah ya magana da su alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala shahidna kuma kowa ya ce bala mun ba da shaida saboda haka kowane a cikin dan adam nan yayi haka domin kar a zo ranar tashin kiyama ka zo da wani Allah ka zo da wani rabba Allah ba sai da ka dauki alkawalin in ka zo duniyan nan zaka bauta wa Allah shi kadai wato kun ga kenan da wannan alkawalin ne Allah ya baka wannan sararin zuwa duniya ma wata falala ce ka zo duniya ka zama kana da rai ka zama kana da hankali har ka gane ubangiji ka bauta mishi to wani zai tambaya to aini gaskiya wannan alkawalin ne da kuke magana ni fa gaskiya ba zan iya tuna shi ba ko ba haka ba a bukatar ka tuna shi me yasa domin wanda ka karbi alkawalin auren shi baya mantuwa kuma baya ƙarya to yanzu in ka mance to yanzu ya tunatar da kai ka ɗauki alkawali kafin ka zo cewa Allah shine rabb saboda haka kada ka koma wurin Allah ranar tashin kiyama kuma kana da wani rab banda Allah alastu bi rabbikum rab nanfa yana da bambanci da ilah domin shine adna tauhid mafi karancin tauhidi rab ka san akwai wanda ya halitta ka cewa Allah ne cewa ba mai halitta sai Allah ba mai matarwa sai Allah ba mai yin komai sai Allah shine tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya kuma cewa doka na bauta in zaka bauta Allah sai ka bauta wa Allah yanda shi Allah yake so ba yanda kake so ba to wannan Allah ya karbe shi daga bani Adam saboda haka jikin ne dukkunan mu ne suke fitowa a tsakar bani Adam Adam ya haifi Qabil da Habil wannan sai haifa har a zo gare mu jikin amma ran fa yana can ajiye kuma an riga alkawli da shi Allah ne alkawli da ranukan kuma da rayukan gaba daya a lokaci daya wannan lokaci shine yawm arafat ranar arafa ne Allah ya shirye da mu Allah ya ba mu ikon koma da tauhidi to wa ashharahum ko ala anfusihim kuma Allah ya shaidar da su akan kawunan su qala alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala anta rabbuna ko ne rai duk bani adam da kake sani sai da yace bala anta rabbuna kai ne ubangijin mu shahidna bi zalika kuma mun bada shaida da wannan wal ishad Allah Allah ta qulu bi ta'i wa qura bil ya'i fil mawdi'aini ay al kufar wato an taqulu dan kada ran tashin ma ku ce yawmul qiyamati ran tashin kiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance ghafilallu wato bamu san ba bit tauhidi ko la na'rifu mu ba san shi ba yanzu dan gaya maka ko da ka mance yanzu an tunatar da kai cewa Allah ya karbi wannan mai faɗi a dukkan bani adam cewa ran tashin kiyama baka da wani rab sai Allah kada ka yadda shaytan ya juyar da hankalinka da basiranka ka riki wani rabban da Allah Allah shine rab kuma dukkan bani adam sun yi alkawalin haka wato wannan wata fitra ce Allah ya sa bani adam duk bani adam da an bar shi kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunsiranihi wa yumajjisanihi mutum za a haife shi da fitra salima da an bar shi da kanshi za ku ga yana karkata hanifan wurin neman Allah ya bauta wa Allah da an ban mutum amma uwaye ne ke karkatar da shi suke koya mishi Allah ya shirya da mu au ta kulu wato Allah dai yana yanke uzuri na duk wani mai rai farko dai da yace an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl baka da hujja kuma kace ya ubangiji ai mun ga uwayen mu ne ubannin mu su ne suka yi shirki min qabl wato kafin mu ai qablana wa kunna zuriyatan min ba'dihim muko mun kasance zuriya ce bayan su faqtadaina bihim sannan muka yi koyi da su saboda haka bamu da laifi afa tuhlikuna shin Allah zaka azabta mu bima fa'ala al-mubtilun wanda suke bata al-amra alladhina abtala al-amal wanda suke bata ayyuka bima unzilat abunda aka saukan musu ba sa aiki da shi aw akhadhat bima alayhi min al-mithaq ko ko abunda suka rika na wannan alkawali fa nahnu la nastahiqu at-ta'zib bihi saboda haka mu ya ubangiji tunda da uwayen mu ne suka yi kafin mu kuma zuriya ne bayan su zai cancanta a ce a azabta mu da abunda suka yi idza abtala al-amal bihi min qablina domin su sun bar aiki da abinda ka sauko kafin mu ko min aba'ina daga wato ubannin mu bi ta'sis ash-shirki al-ma'na bi ta'sis ash-shirk uwayen mu ne suka assasa wannan hada ta da wani mu ko mun zo mun riske su muna koyi da su ba mu muka yi ba kuma sannan babu wani alkawali tsakanin mu da kai to al-ma'na ma'ana shine la yumkinuhum al-ihtijaj bi dhalika Allah yana nufin ba me iko wurin Allah ya iya ma Allah jayayya ranar tashin kiyama da cewa yayi shirki domin ya san uwayen shaka ka samu uwayen kai Yahudawa baka da uzuri wurin Allah ka samu uwayenka yahuda nasara baka da uzurin Allah ka samu uwayenka mushrikai baka da uzurin Allah domin ka dauki alkawalin kai kanka ba wai uwayenka ba kai kanka ka karba alkawali cewa zaka zo ma Allah babu shirki ma ishadihim ala anfusihim bitauhid kun kowa sai da tabbatar yayin shaida akan kanshi da tauhidi wa tazkiri bihi ala lisani sabil mu'jiz qa'im maqama zikrihi fi an-nufus domin yanzu wannan tunatar da kai tazkir din nan ya zo ne akan harshen mutumin da ya zo da mu'jiza wanda ke tsayuwa tsayuwan ambaton Allah da wato ambaton ita ran da kanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi littafin mu'jiza ya ishe ka Qur'ani ne yace ka dauki alkawali to zaka yadda mutun ne kuka yi bashi yarjejeniya idan ta dayan tun bidani ila ajalin musamman da aka ce faktubu ko kuka yi yarjejeniya da mutun alit takadda gashi kana bina ko ina bin ka bashi kaza aka saka kowa ya sa hannu ya sigilata wannan ya sigilata wanda aka karbi bashi a hannun shi shi zai rike takadda tana na aljihun shi shekaru shekaru kai ta mance ma ana bin ka wannan bashi sai mutumin nan wata rana yazo ya ce malam wani akwai bashi na akwai bashin bashi wato akwai bashi akan ka sai kace mishi la kai ban tuna ba kana shakka sai dauko takarda gashi ya karanta ga su gine shanka ga su gine shinci ga shedu za ka mai musu ba ka mishi musu ba to ai shine yanzu muke ciki mun yi wani alkawali a gaban Allah kafin yayi jikinmu domin jikinka ne zai iya rike abinda yayi jikin ne shine hard disk dinka shike rikewa to an yi wannan alkawalin da ranka ne ba da jikinka ba to gashi yau ka zo wanda kai alkawalin da shi yazo maka da shaida da takarda kuma kai imanin bai ƙarya cewa lalle ka dauki wannan alkawali zaka rike tauhidi zaka zo wa Allah da tauhidi to shine abin da Qur'ani ya nuna mana saboda ka ba a buƙatar ka tuna wancan na farko domin girman Ubangiji da azaman Allah da ƙudurar shi ta wuce wai sai ya gaya maka ce wai sai ka tuna sannan zaka yadda kamar yanda duk ne bin ka bashi ne zo da takarda kai sanin dole kai shuru ka bishi ko kai kotu a kafa mai ne haƙin shi to girman Allah ya wuce sai ka tuna saboda haka dukkan mu sai da muke wannan alkawali wannan ya nuna rayukan dan adam gaba daya tun kafin jikin su Allah ya yi su sai dai me yake faruwa ta tsatso dan adam ne muke fitowa daya daya kowa Allah na sa rai ya fito duniya a mai jarabawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan jarabawa muke yi wannan ran da muke da shi yanzu haka dakin jarabawa muke yi Allah na so ya ga ayyukum ahsanu amala wati kyautata aiki domin Allah na so ya sa mutane aljanna wato rahmar Allah guda 100 in ka mai da ita 100 daya ya sauko da ita duniya tis'a what is in na rahama Allah tana lahira mafi karancin dan aljanna abinda zai mallaka duniyar nan da abinda ke cikin ta irin ta goma mana maganar Afrika ba ko America duniyar gaba daya da irin ta goma mafi karanci kenan to ku tsaya ba ku gani masu leƙen taurari masu leƙen taurari abinda suka yi kowanne mutum ɗaya a cikin mu kowanne mutum ɗan adam tun adam har yanzu da kowanne za a bashi galazzi ba kun san me galazzi dar galazzi shine majmu'ush shumus da suke kawance suna tafiya tare rana ku rana 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 biliyoyin rana suka yi gangami suka zama kabila su suna yawo tare cikin sararin samaniya banda wannan akwai wani kuma majmu'a daban akwai wani can akwai wanda yafi wani girma mu namu sunan shi Milky Way galaxy to yawan galaxy dake cikin sararin samaniya da za a ce kowane dan adam a bashi galaxy daya ya isa duniya ba ta lahira ba wato Allah yayi lahira yanda yake ni'imar da rahmar da abubuwan dake cikin ta yaga in yana so yayi adalci ma mutane to a jaraba su kafin a kai su domin ta wani tafi ta wani wanda yayi aikin kwarai ya samu aljanna wa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharra yara iyakan girman aljannarka iyakan aikin ka shi yasa aka kawo mu wannan duniya domin mu yi aiki aikin me dan ka samu daraja a lahira to kun ga shi ya nuna wato lokaci ba abin da yafi lokaci tsada shi yasa Allah yake wal asr innal insana lafi khusr lalle mutuna cikin hasara in an kwatanta shi da lokaci ya zama lokacin ka kullun kana aikin alheri domin duk yanda yake karami yana zaka ganshi amma an ci aikin alheri wannan lokaci fa bacci kake yi bacci bacci amma kana samun lada domin kai baccin nan ka samu nishadi inna nashi'atan layli hiya ashadu waqan wa qawmu qila jikinka ya kwanta ya huta ka tashi kai raka'o'i cikin dare muna magana zikiri ba wa zakirin la kathiran wa zakirat hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya tashi cikin dare ya tada matar shi su yi alallah su yi sallah to Allah zai rubuta su daga cikin zakirin Allah kathiran wa zakirat da sallah ba da katuwar dogon da sallah ba kuma sallah ko da raka'a biyu ne tunda ba a kayyade ba ko da raka'a biyu ne kai kun ga amfanin sallah kenan kuma in kana sallan kana gana da Allah shine ainihin zikirin da ake mishi kada dauke mutane daga zikirin sunna da ke daukaka mutane akai su kan wani abu saboda haka baccin nan da kuka gani ma ibada ce in kayi shi don ya taimake ka ibada bacci wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa mutun ne zai zo wa sha'awashi kuma yana da lada sadaqa sai wani cikin sahabi yake cewa shin mutun zai zo sha'awashi kuma ya kasance yana da lada sai annabi yace to da yaji ya sa ta a haram bai da laifi sai yace eh to in ya sa ta a halal yana da me duk abin da kake yi in ka bi tsarin addinin musulunci kana cikin ibada kana cikin zikiri kana cin abinci lada ka je bauli kana fitsari kana kashi lada amma in ka yi shi yanda aka ce saboda haka mu tsaya a yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu babu wani abu da zai kusantar da mu zuwa aljanna sai da ya gaya muna ba abin da zai nisantar da mu daga wutar sai da ya gaya muna kada ku jira wai wani daga baya gane domin ka bi shi ka bi shi dan rayuwar musulunci rayuwa ce mai sauki kullum abin da za ka yi ka sa Allah gabanka domin aljanna faɗi gare ta faɗi sai yanda zo cikin hadisi don yawan faɗin aljanna bayan duk mai shiga aljanna ya shiga mai shiga wuta ya shiga Allah kuma ya gama da ceto mutane za su yi ceto annabawa za su yi ceto uwaye za su yi ceto mahaddatan Qur'ani za su yi ceto shuhada za su yi ceto aqarib in kana da rajul salih zai ceto me ceton mutum ne an sashi wutar jahannama dan wani laifi da yawa Allah Allah bai yafe mishi ba lokacin hisabi to zaka yi roƙon Allah ya Allah wane dan uwana ya Allah wane kaza da a taimaka amma ya kasance ya mutu da tauhidi in ya mutu da shirki ba mai iya kusantar Allah ran tashin kiyama wanda ya mutu da shirki to bayan an cire dukka wanda ceto zai cire shi daga wutar jahannama ya Allah kaka samu cikin wutar jahannama sai ya rage mutanen da wato wanda zai ceto na ƙarshe shine Allah da kanshi dan rahma da tausayi kowa ya cire dan uwan shi kowa ya cire wanda yake so akwai su talakawa ma su da salihai sai Allah ya damka a cikin jahannama ceton Allah na ƙarshe bayan shi za a tsuke jahannama ba mai fita kuma a shiga aljanna wanda ya taba wutar jahannama sai an sa shi cikin wani ruwa na tafki na rayuwa ya shiga cikin wannan ruwa a sa shi aljanna amma zai fito da launi baki ana kira su aljahannamiyun su ma daga baya Allah zai ji tausayin su wannan bakin ya shafe shi su dawo kamar dai mutane don rahama Allah abu ne yake kokarin nuna muku nan fadin aljanna bayan duk dan adam da aka muna jarabawa an shige jahannamiyun sun shigo kuma sai Allah ya duba aljanna sai ya ga kai aljanna bata cika ba to aikin me za ta yi to nan kuma sai Allah ya kirkiro wa'ansu mutanen da su ba su ga duniya ba kawai kyauta Allah ya ba su aljanna su cika aljanna da ita dan yawan aljanna shi yasa nake mamaki in mutane masu addini suna fada fadan me kuke yi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kuyi munafasa a aikin alheri wani ya fi ni sadaka wani yana sadaka fa kai ni ma barin kara wani yana kaza ni ma barin kara ko ba shi bane ta me na fada dole aljanna zata isa har aba har kuma Allah ce kai ta yi yawa ga wasu ma kawo su da san duniya ba kuma imani da Allah da ran tashin kiyama haka yake to duk aikin da kai na alheri ko yaya yake zaka ga shi aljanna ko yaya yake saboda ka mutane ku rinka gogoriyo na aikin alheri a ayoyin da ke gabanmu babu wani aikin alheri kamar rike littafin nan khudhul kitaba bi quwwa ba abu kamar rike littafi da Allah mu bude fejinan me Allah yake cewa ayi mu yi kun ga wani babban laifi da muke yi kasan nan cikin abin da littafi yace ayi a raba maza da mata littafin Allah yake a raba maza da me mata yau yau din nan wani turo mu daga Zaria a wata makaranta shi yake cewa su sun kama malamai 10 suna zina da matan mutane da kuma liwaki da yara a cikin mota muna da sakku yau me ya kawo wannan cuɗanyen maza da mata a ko'ina wurin aiki kasuwa makarantu cuɗanyen ta kai inda ta kai Allah ce araba ba wani magana wake salihi komai salihantanka yarinya budurwa mai kyau ta zo gabanka to na ukun kuwaye ba wani salihi ku fahimta ba magana salihi makarantu mu raba muraba har islamiyoyi a raba GNYC NYSC ba an kawo ta bane ga wannan ɗan yakin ba sasu wai a haɗa 'yan Najeriya mun je NYC din ta ma yi ma mata kan mana mu musulmi a ƙasanmu ko muna da mulki amma ga mu nan rangwaye a samu ce ta sa gajeren wando ko in za a yi interview na soja ko 'yan sanda ko wani abu mace dole ta zo da t-shirt da wando gajeren wando ƙasar musulmi shi ke hana matan mu su yi aikin domin ba abin da dame mu amma da mun rike littafin bil quwwa mace za ta iya yin komai ba abin da ba za ta iya ba mace ba suna cewa wu man ba ai man ne aka kara mai wombo mutum ne aka kara mai mahaifan da zai dauki amma mutum ce kaman ka kwanan nan Ethiopia wani jirgin Ethiopia zai sauka a Abuja the co-pilot da masu zirga-zirgan bada abinci duka 100% suwaye mata daga nan Ethiopia jirgin sama to kafin dai wanda kai da ka shiga jirgi ya tuka ka to ba abin da zai iya ba ko ba abin da mace ba za ta iya ba amma abin da muke so sharadin shari'a a raba su wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum azka athharu liqulubikum wa qulubihim athharu mata annabi ake fada ba ku san wannan hukuncin yafi tsanani da ake ya nisa al-muslimin ba in har matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin mata annabi ake magana fa za a ce ku sa hijab tsakaninku da sahabbai mutanen da ke sun yadda a kashe su domin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ce in kuna neman wani abu to ku yi tsakaninku da su akwai shabaki wannan ya fi tsarki a ƙaharu ni qulubikum wa qulubi Allah ya sa abin da sa zukata to in haka ne matan annabi to balle matan sauran mutane to abin da ya kamata kenan cikin abubuwan da ya kamata in muna so mu rike littafi bil quwa mu ga yadda za a raba maza da mata a ko'ina in ayi magana NDA to ba mu ne da NDA ba kasan mu take ba to wai zai ga muna abin da za a yi a raba ai campus na mata daban trainers na mata daban in ba kwa su ku kawo trainers from Pakistan from ku kawo wai hana ba mu da izza ne wala na akhudhu alkitaba bi quwwa shine kawai ba a hana ci gaba ba za mu iya ci gaba to amma gashi nan musu tafaka domin ba mu rike littafi bi quwwa muna rike shi ne wurin da muke so haka to aminuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd mu yake wani bari duka aka ce mu rike littafin Allah to muna rike littafin Allah sai ku ga mun gyara wannan al'umma saboda haka maganar education ya kamata masu kula da education su kula da wannan a bar hada maza da mata Allah ya taimake mu to wa kazalika
الحمد لله
وعليكم السلام Allahwa dubu goma to Allah ya saka musu da alheri da kuma me da tafan masu musulunta Allah ya saka mata da alheri
kuma wannan da take ya nan mai da yi sunan sarkin binne magaji
to
alheri a madan
to
madan ne ma mai da ta kuma tura da kuma mai zuwan da ba
to alhamdulillah dan dubu goma nan a ba malam Hashimu malam Hashimu da ba
na marayu
ko na masu musulunta oh marayu oh to shi na kuskure eh litta tafa ma na marayu to eh sai ba malam Hashimu kenan tiene kada yi committee mai mai dubu nawa to Allah ya saka miki da alheri
Alhamdulillah.